blanket.
My son,
watch it. I
can imagine.
Hello, baby.
No, baby.
Bada bara ga zuciya ta tunda kaunar ki ta shige ni zo ki dan bani agaji na shaida kin san ina san ki cikin jini na nake jinki kar ki watsar da ni su ji ko akwalliya a ba irin taki fagen adon babu tamkarki kin kai a ce za a so ki ne